Now, ladies and gentlemen, we are swinging sweet soup for you this evening, and we are featuring two good old choruses, and the second one is none other than the Viper's language we're going to swing upon you, and my little tenor man, old Geek Mouth Bud Johnson, going to sing the chorus for you. Gloogie, gloogie, look out, son. 1, 2. Knows the one love, sweet new baby is new, and the moon high knows the reason why, sweet blue is you. No one else it seems to share my dreams. Without you, dear, don't know what I do, baby. And this heart of mine, you live all the time, sweet blue. Oh, da 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 da